haka
yawan sama sakalin baye
haka
mai baiwa daga Allah Adam zango
ye duniya wayo duniya ta zo karshe eh duniya ta kusanta shi amma mutum bai gane ba duniya ta zo karshe Bismillah Allah madagin sarki wanda ya sama babu gafa
duniya ta zo karshe
shike yin zafiya da sanyi kuma yayi mana bargo barfa
duniya ta zo karshe
rabbi ke sanya ciwo ya ba mu magani ne ku duba fa
duniya ta zo karshe
ka ba mai koma ka ta khairi shi ko shiri makauce fa rabbi jamma makauce wa arsa
duniya ta zo karshe
wani in ba gulma yayo ba kullum bai dai kwanye numfasa
duniya ta zo karshe
wani kobure su da yaya zai iya kunja jawa aminin sa
duniya ta zo karshe
wani ko bai jin dadi sai ya sa hasada a cikin ransa to hakan bai dace ba Ba zamanci ya riga ya lalace
duniya ta zo karshe
wai dan uwa da yake kaunar ya ga dan uwansa ya susuce
duniya ta zo karshe
dawa da kudi amma kannansa cikin talauci a kaskance
duniya ta zo karshe
kaga na da uba wai ana fada wallahi da ka lalace jahannama ba za ta jale ba wani sabon salo da bawa ke yi gumace in yi je zance
duniya ta zo karshe
mun sai ta sa hijabi ta saka yi ciki da sunan suna zance
duniya ta zo karshe
ya kai da kafa guda guda duhu zuciya ta gurbace
duniya ta zo karshe
da ka fara zuwa ba ka yi hakan sai ta ce kai gara kauce wa na san mai ganewa gaban ganewa
duniya ta zo karshe
ga dan adam da mota saba'in shi kadai kuma ba za su kare ba
duniya ta zo karshe
gidan gida ko ya zarce dani kai kace ba za su rushe ba
duniya ta zo karshe
daga uwa tana na yar ta zaman aure dan ba mai kudi ne ba mai yin hakan ba ta kyauta ba bazan soyayyar wayar wala ba
duniya ta zo karshe
shine yasa gashi mata sun fi maza yawa sunnin dinka
duniya ta zo karshe
in za a bi kowa da goma goma ragowar sai sunnin dinka
duniya ta zo karshe
ko bai zurfin addininka in ba kudi za su gane ka
duniya ta zo karshe
kana ji kana gani mai mota zai raba ka da bebin ka ko bai karatun sallah ba ce da mu bayar kalilan ba
duniya ta zo karshe
wani in macen ba shigar banza ta yi ba wai shi ba ta waye ba
duniya ta zo karshe
ya zaki ringa hahinta ta ki sa hijab ban gane ba
duniya ta sau karshe
wani saurayi in yaje zance ta giye ki zuba za ya koma ba wance san bace waye ba Allah kullan a cikin matan sa sai ya bibita
duniya ta sau karshe
ran kwanan dakin amarya tsire zai siyo da yajin cita
duniya ta sau karshe
da kowar gidan ran kwanan da duwanta shine na manta
duniya ta sau karshe
da safe amarya ta ci indomi da kwai daya rufe gade ta tunda ba sabuwa ce ba nishadin masharanta
duniya ta sau karshe
ka sani ni ganin kyashin kowa ka guje ni kowa geta
duniya ta sau karshe
ka kara min san manzon ka na mace ina yi ma bauta
duniya ta sau karshe
da na ji zan yi wa wani kushe to zuciya ta ka kulle ta ta yarda ba zan bude ba kusanta shi amma mutum bai gane ba duniya ta zo karshe
yap 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 wani sama sanin baye
haka
yap yap bai bai wa daga Allah Adam zungu
haka
yap 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 wani sama sanin baye
haka
yap yap bai bai wa daga Allah Adam zungu.